أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك بركة مدسات وأوانت مسلسي بيتار البركة Masjid Uthman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Abdul Ghani ko kuma Muwaffaquddin Muhammad Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi kamar yadda malai ya rubuta ana amma dai duka sunan Muwaffaquddin ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wannan shine majalisin mu na 25 a cikin karatun wannan littafin muna sha bakwai ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina sha bakwai hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya didi da 22 ga watan bakwai a kalandar Bature 2023 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kare babu wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na kiran sallah da tayar da iqama yau da iko Allah za mu tashi sabon babu wanda zai mana bayani akan sharuɗan sallah za mu dauki guda uku sauran mu bar su zuwa sati mai zawa insha Allah malai yake cewa wahiya sittatun sharuɗan sallan nan guda 6 ne الشرط الاول شرعي نهركو الطهاره من الحدث شيني متين ياي صريحي نه daga hadasi can bayan mun yi bayani akan hadasi da kabari yake cewa li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sabida wadan manzo Allah mai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi la salata liman ahdasa hatta yatawadda babu sallah ga wanda yi hadasi har sai yayi arwalla الشرط الثاني شرطي نبيو يكتوى الوقت شيني لوكت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يكتوى لوكت سل أزهر شيني دقا كركتي والرانا زوال الرانا زوى لوكت دجأ أبن ذاك سير دشي زي كسن تي قتم قتم إنوشي zai limka guda biyu dan inda ake samu matsala ila kore yake cikin sharhi zan mu zo ila an yasira zilla kullu shay'in mislaihi wannan wada mabirin jayi ya kasance an samu duk abin da zaka kawa ya kasance an samu in washi guda biyu yake cewa wa waqtul asr lokacin ta sallar al'asr wa hiya alwusta ita ce mafificiyar sallah ko matsakaiciya min akhir waqtiz zuhri lokacin da karshen lokacin a lokacin mutar sallah azhar ila an tasfarra shams zuwa lokacin da sama ko rana za ta yi rawaya yake cewa summa yazhabu waqtu al-ikhtiyar sannan lokaci na zabunta zai wuce kenan muhtarinta wa yabqa waqtu ad-darurati ila ghurubi shams ya kasance lokaci ne na larura ka bar muhtari ka shiga lokacin larura zuwa lokacin da rana za ta fada wa waqtul maghrib lokacin sallan magriba ila an yaghiba shafaqul ahmar zuwa lokacin da jajajajan nan zai bace kenan tana shiga daga lokacin da rana ta fada zuwa lokacin da jan shafaqi zai bace wa waqtul isha lokacin sallar isha'i min zalika ila nisfin layl, daga lokacin da rajan nan ya bace na shafaki yake cewa zuwa lokacin zuwa tsakiyar dare, summa yabqa waqtu ad-darurati ila tulu'il fajr, sannan lokaci wanda yake na larura zai tsaya har zuwa lokacin da za a lokacin da al-fajr na biyu zai keto, al-fajr sani lokacin al-fajr na biyu, yake cewa waqtu al-fajr lokacin sallar al-fajr salla asuba kenan, min zalika ila tulu'i shamsi lokacin da al-fajr yake to zuwa lokacin da rana zata huto, wa man kabbara lis-salati duk wanda ya kabarta salla qabla khuruj waqtiha kamun lokacin hutar lokacin da faqad adrakaha, to tabbas wannan mutumin ya riski wannan salla kenan, ya sallace ta a cikin lokacin ta, kad faqad adrakaha was-salatu fi awwal al-waqti afdalu illa fi al-isha al-akhira, yake cewa salla a farkon lokaci ita tahi farala sai dai sallar isha'i ta karshe, wa fi shiddati al-har fi az-zuhr, kuma lokacin da zahi ya tsananta ga mutane ita ma sallar az-zuhr a shinkirta ta, amma dai daga an ce lokaci ya shiga to mutun yayi kokari yayi salla. Yace ash-shartu ath-thani, sharadi na biyu, satrul awrati, shine mutum ya sitirce al-aurashi bima la yasifu al-bashara, na daga abinda ba ya bayyana maka fatar jikinka ba, kuma me baka zo ka sanya leda maka nan da jikinka kace ta sitirce maka al-aura ba, yake cewa wa auratu ar-rajuli wal ama, al-auran namiji da baiwa ma baina surrati war rukuba, tsakankanin cibiya zuwa guiwa, wannan shine al-auran namiji da baiwa, wal hurratu kulluha aura, ita kuma diya dukkanta al-aura ce, illa wajhaha wa kaffaiha, sai dai tayin hannunta da fuskarta, wa ummul waladi, uwadda wadda take sadaka, wadda ba aurenta akai ainihinta baiwa ce, mai gidanta ya tara da ita ta aihin mai da, to wannan ita ce ake kiranta da ummul waladi, wal mu'tiqu ba'daha, da matar da ko baiwar da aka intar da shashanta kuma yana matsayin bauta, yake cewa kal'ama, hukuncinta da hukuncin baiwa dukkansu ɗaya wurin sitirce al'aura. Wa man salla fi saubin maksubin, duk wanda yi salla a cikin tufahi na kwace wanda aka sato ko aka yi zalunci ko aka yi hinkari aka kwace, au darin maksubatin, ko kuma wani gida wanda aka yi hinkari aka kwace shi da ƙarfi, lam tasihha salatahu, a mazhabin Hanabila sallar shi bata inganta ba. Wa lubsu adh-dhahabi wal hariri, sanya zinariya ko tuha ta zinariya ko ta al-hariri, yace mubahun lin-nisa'i, an halatta wa mata dunar rijali ko ma bayan maza, illa inda al-hajja, sai dai lokacin da mutun ya samu bukata ta bujiro mai tila sai ya sanya, sai ya sanya da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi adh-dhahabi wal harir, sabida wadan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akan zinariya da al-hariri, hadhani haramun ala dhukuri ummati, wannan abubuwan guda biyu haramun ne ga mazan al'ummata, hillul li'inasiyin, kuma halaka ne da matansu. Wa man salla minar rijali fi saubin wahidin, duk wanda yi salla daga cikin maza a cikin tuha guda daya, ba'duhu ala atiqihi, shashan wannan tuha yana saman kafadarshi, kamar yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana salla da tuwa daya, amma dai gezan zanan nashi yana dora shi akan kafadar shi, ajza'u zalika, malam yace ya wadata sume, fa in lam yajid illa ma yastur awratahu, idan wannan mutumin bai samu ba sai abinda zai sitirce mai al'aurashi, satarha, sai sitirce al'aurashi kenan daga cibiya zuwa guiwar shi, yake cewa fa in lam yakfi jami'aha, idan bai samu ba abinda zai lulluɗe jikin shi har ya dora saman kafadar shi, ko kuma bai samu ba abinda zai miƙe mai al'aurar shi daga cibiya zuwa guiwa, yake cewa sataral farjaini, sai ya heya sitirce gaban shi, bayan shi da gaban shi, fa in lam yakfihima satar ahaduhuma, idan bai samu ba abinda zai sitirce gaban shi da bayan shi, sai ya sitirce ɗaya daga cikinsu, fa in adima bi kulli hali, yace idan ya buga bai samu ba abinda zai sitirce shi ba, yace salla jalisan, sai yi salla zir, amma dai a zamne, yumi bil ruku'i was sujudi, zai ringa nuni da sujada da ruku'i, wa in salla qa'iman jaza, malai yace koda yayi salla a tsaye a zir'in shi, yace sallar shi ta halatta, sai dai idan kamun lokacin hutun kamun lokacin ya wuce ya samu kayan yana iya maimaitawa, amma dai idan lokacin ya wuce kwana nawa zai a haka sallar shi ta yi. Wa man lam yajid illa thuban najisan, yace wanda ko bai samu ba tuhar da zai tuhace jikin shi ba sai tuha wanda take ta najisa, au makanan najisan ko kuma wurin da ya samu inda zai iya yin sallah wuri ne wanda yake na najisa. Anan ake bayan gari, anan ake fitsari, kuma an zo an sanya mutum an liƙe shi a wurin, yake cewa sallah fihi ma zai yi sallar shi a cikin wannan wurin, wala i'adata alayhi, kuma babu ramuwa a kan shi. Wannan shine fiqhun. Zan gani mas'alolin da ko zalimin sharhi akan mas'alolin da malamin yayi ittifaqi tare da jumhurin malamai da wanda kuma ya saba da su. Malamin yake cewa babu shuruqus salat. Babu wanda zai mana bayani ko shara'itus salat, sharadai na sallah. Mun sani komai yana da sharadin shi, kamar yadda muka sani sallah tana da sharadanta, tana da rukunanta, tana da farillanta, tana da mustahabbinta. A haka kuma wannan wajibi ne ga kowa ya san su kamun ya fara sallah. Shine malam zai fara mana da sharadan sallah, yake cewa wahiyya sittatu, sharadan nan guda shidda ne. Na farko at-taharatu min al-hadath, shine tsarki na daga hadasi. Wannan bayan mun yi babu guda mai zaman kanshi, mun yi bayani akan tsarki ba sai mun maimaita ba. Yake cewa wannan sharadin na farko wajibi ne mutum ya kasance ya tsarkake kanshi daga hadasi. Dalilin wadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, la salata liman ahdatha hatta yatawadda, babu sallah ga wanda yayi hadasi har sai yayi alwala. Kinan wajibi ne ka zo da alwala, sannan kai sharadin idan babu alwala babu sallah. Wannan kuma malamai kowa yayi ijma'i akan haka, babu wanda aka samu sabani akan haka. Idan ka koma da ijma'i na Ibn Munzir shahi na 31 ya kawo bayani akan ijma'in malamai akan lalle tsarki wajibi ne, eh, daga cikin manyan sharadi ko sharadi ne na farko daga sharadin sallah. Sai na biyu yake cewa ash-shartu tsani al-waqtu, sharadi na biyu shi shine shigar lokaci. Dan baya yiwuwa mutum ya yi sallah lokacin sallah bai yi ba, idan lokacinta ya shiga a lokacin nan za ka tayar da sallah. Shi sai ya Ubangiji yake bayyana mana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, lalle sallah ta kasance a kan mummunai wata farilla wanda aka iyakance mata lokaci. Ga lokacinta idan ya shiga ka yi, idan ya huta babu hurumin wannan sallah, yanzu babu hirar ka yi ta sai dai ya kasance barka da yi. Sun ya wannan kuma shi ma sharadi ne wanda malamai suka yi ijma'i a kan shi. Idan ka koma zaka gani ikmalul muallim ko kuma shahrul mumti', zaka gani ma ya kawo bayani akan lalle ga abinda malamai suka bayyana akan lalle ijma'i ne wajibi ne sallah ta kasance lokacinta ya shiga. Da mutum zai yi ta kamun lokacin da mutum wannan sallar ba sallah bace ba, Ubangiji ba zai amshe ta ba. Yake cewa waqtul zuhur, a ƙarƙashin sharadin nan na biyu zai wadda'a maka ko zai bayyana maka yane ne yaushe ne lokutan sallah. Yake cewa lokacin sallah azhar min zawali shamsi, lokacin da rana ta karkace. Idan aka ce azawali shine idan rana ta kai tsakiya, kamar misalin 12 da kwata zaka samu rana ta kai tsakiya, to daga ta dan karkace daga tsakiyar nan lokacin zawali ya shiga. Shine wasu daga cikin malamai suke cewa idan da zaka ajiye kafarka zaka ga inuwar kafarka, to a lokacin nan takin kafarka, yake cewa a lokacin nan zaka rana ta yi zawali, ko kuma ka kalli saman ka gani idan ta karkace kuma lokacin sallah ya shiga. Shine idan ka dauka zaka gani ya baka wurin 12 da minti 30 ko da minti 29, shine wannan lokacin zawali. Sai ya a cikin malam mai sharfi kabir yake cewa mailuha az-zawal, ma'ana zawal ash-shams mailuha an wasti as-sama'i, abinda ake nihi da karkacewa zawalin rana shine ta dan karkata daga tsakiyar sama, lokacin da ta kai tsakiya idan ta dan karkata a lokacin nan ake hirar zawali. Yake cewa ila an yasira zulla kullu shay'in mislahu, zuwa lokacin mutasallata, lokacin mutasalla azawa, zuwa lokacin da za a samu ilmo komai za ta kasance rubinyar shi. Kenan lokacin sallah azhar zai kai har zuwa lokacin da za a samu ilmo komai ya rubinya gida biyu. Shi sun ya malamai suke cewa lokacin da zaka yi lisanin lokacin sallah azhar,
koda aka bar shi a ce maka mislahu kwatan kwatan shi kene rubin yaso daya da kai inwai ita zawalin shine fai'ul zawal suke ce kinan wajibi ne sai an samu kai misali da wannan fai'ul zawal bayan shi kai misali abinda zaka aje a cikin inwa ya kai kwatan kwatan shi so biyu ta sanya idan muka koma kan mazhabin Abu Hanifa yana magana yake cewa idza sara zilla kullu shay'in mislihi ghayra fai'iz zawal yake cewa idan ya kasance an samu duk abin da zaka aje a cikin inuwa ko a ce ko duk abin da zaka aje da rubin ya maka tsawon shi guda biyu kuma ka tsara da inuwa ta zawali yace wannan shine lokacin sallar shigar lokacin la'asar kuma hutun lokacin sallar azhar ai shi idan ka dauka alisahin zamani ko alisahin mantar zai baka ƙarfe 4:49 ƙarfe 3:49 shine lokacin da sallar al'asar yake shiga shi sanya duk lokacin da wani zai yi sallah yace a ai mun tsara sha ƙarfe 3:30 muke yin sallah to wannan wanda ya sallah wannan bunni yayi ba sallah bace inda zai yi ta shekaru to wajibi ne akan shi ya rama ta a mazhabin maliki sai ya wajibi ne mu kiyaye lokaci inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta yake cewa kuma wannan idan muka koma kan hadisin da yake karantar da mu hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake karantar da mu lokacin da Jibril ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir yake bayyana yake cewa Jibril ya zo mi lokacin da rana ta karkata yake cewa da ya zo ya ce wa manzon Allah kun fa salli ka tashi ka sallaci wannan lokacin shine lokacin sallar azhar yake cewa baya da haka lokacin sallar la'asar bayan rana ta kai ko duk abin da zaka aje ya kai rubin ya shi guda biyu yake cewa a lokacin da Jibril ya safka ya ce wa manzon Allah tashi kai sallah manzon Allah ya tashi ya sallah yake cewa lokacin sallar la'asar lokacin da rana ta fada lokacin sallar magriba lokacin da rana ta fada ku Jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ne tashi kai mu sallah ya tashi ya sallah haka lokacin sallar isha'i lokacin da shafaqul ahmar wannan jan da yake gaba da yake yamma idan rana ta fada lokacin da ya bace Jibril ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tashi kai sallah kuma lokacin sallar asuba lokacin da alfajir ya keto lokacin da Jibril ya zo ya ce wa manzon Allah ya tashi sallah kuma ya sake maimaita mai haka a washe gari sai yake cewa waqtul asri wa hiya al-wusta lokacin sallar la'asar ita ce sallah matsakaiciya ko kuma sallah mafificiyar sallah kamar yadda idan muka dauka mazhabin malikiyya su sun ce akan as-salatu al-wusta ba sallar la'asar bace ba sallar asuba saboda idan ka dauki sallar azhar da la'asar lokutan su daya ne sallar magriba da isha lokutan su daya ne wacce ce za ta koma ita kadai shine sallar asuba haka imam malik ya ce akan salatu al-wusta sallah mafificiyya ita ce sallar asuba sai dai da dalilai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana ramin khandaka lokacin da kahure suka shagaltar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shagaluna an salati al-wusta sun shagaltar da mu akan sallah matsakaiciya kuma a lokacin nan ko mafificiyar sallah ita ce sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta ba a lokaci ba yake tsinuwa da kahure shine malai yace sallah matsakaiciya ko sallah mafificiyar sallah ita ce sallar la'asar lokacin ta yana harawa daga lokacin da ka samu inuwa abu guda biyu duk abin da zaka aje shi ka samu inuwa shi guda biyu yake cewa daga lokacin ta yake shiga min akhir waqti zuhri karshen lokacin da al'asar lokacin azhar ya kare lokacin la'asar ya shiga kenan ka dora abu ya baka inuwa guda biyu yake cewa ila an tasfarra ash-shams zuwa lokacin da rana za ta yi masarmasa idan ka leka zaka gani wurin disaster wani abu zaka ga rana ta yi masara ko duka yamma ta yi masara to a lokacin nan wannan shine lokacin da muhtari lokaci wanda yake zababbe na sallar la'asar kenan daga lokacin karye 4 ba minti 11 daga ta shiga har zuwa lokacin karye 5 da wani abu duka wannan lokaci ne wanda yake muhtari sai ya idan muka koma kan hadisin Abu Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi wani mutum ya zo umgun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayan manzo Allah lokutan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin bait bai ce mai komi ba ya zamnar da shi lokacin da sallar asuba ta yi qama fa qama al-fajr hina shaqqa al-fajr yake cewa sai ya tayar da sallar asuba bayan al-fajr ya riga ya je a aikace ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karantar da wannan mutumin wanda ya zo tambaye shi yake cewa wannan Abu Musa al-Ashari yake cewa lokacin da muka sallaci sallar asuba a wannan sahiyar bayan ketawo al-fajr yace ɗayan mu bai iya gane ɗaya saboda tu mun zo masallaci wani bai iya cewa wani ne saboda tu yake cewa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni aka tayar da sallar azhar bayan rana ta karkace tayi zawali yake cewa kuma yayi umurni aka tayar da sallar al'asr lokacin da rana ta tsaye kinan ta karkace lokacin da ta tsaye lokacin da ake iya samun inuwa abu ya kasance kwatam kwacin shi so biyu yake cewa sannan kuma yayi umurni aka tayar da sallar magruba lokacin da rana ta fada sannan yayi umurni aka tayar da sallar isha'i lokacin da shafaqul ahmar jannan wanda yake bin rana ya bace yake cewa sannan washe gari kenan an dawo sallar asubahi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni aka tayar da sallar asuba lokacin da rana take neman kutawa yake cewa Jabir bin a wannan Abu Musa al-Ashari yake cewa har sai da kai wani yana cewa qatala'at ash-shams aw qadat yake cewa rana ta fito fa manzo Allah ko kuma rana tana shirin ta fito a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka tayar da ikama ya sallaje sallar asuba yake cewa sannan lokacin da rana ta lokacin sallar azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa aka tayar da ikama ba sai zuwa dab da lokacin ta zai fita kinan lokacin da inuwa ta kusa kaiwa gida biyu na abin da za a aje yake cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi umurni ba aka tayar da sallar al'asr ba har sai da rana ta yi tajaja tana neman fadawa yake cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su aka tayar ya jinkirta sallar magruba zuwa lokacin da shafaqin nan yana neman fadawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurni ya jinkirta sallar isha'i har zuwa lokacin da dare ya raba tsaka ko kuma dare ya kai cikin ukun shi kamar ƙarfe 9:30 zuwa ƙarfe 10 a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan mai tambaya sai yake ce mai alwaqtu baina hazai lokutan sallah tsakankanin wannan lokutan ne da naje da yau da muke sallah ina fata an fahimta sannan malai yake cewa sun mai yadhab waqtul ikhtiyari wa yabqa waqtul darura sai lokaci wanda yake na sa'i muhtari sai ya gushe yanzu kuma sai a shiga lokaci wanda yake na larura idan ka dauka mazhabin malikiya daga za su fara maka bayani akan lokutan sallah za su ce maka da kai muhtari da kai larura shine da kai zafaffen lokaci wanda idan kayi ta kayi daidai kuma da kai lokaci wanda yake na larura yake cewa ila ghurubi shamsi lokaci wanda yake na larura na sallar al'asr shine zuwa lokacin da rana za ta fada yake cewa wa waqtul maghrib lokacin sallar magruba ila an yaghiba shafqul ahmar zuwa lokacin da shafqul ahmar zai bace kenan wannan jan wanda yake yamma wanda yake bin rana idan ya bace to lokacin magruba lokacin ta ya fara idan muka dauka mu a mazhabin malikiya mun san babu wani muhtari a lokacin sallar magruba kamar yadda nusus suka bayyana muhtarin ta shine wannan lokacin daga an ce lokacin rana ta fada zuwa lokacin da shafqul ahmar zai bace amma dai kowace sallah tana da muhtarin ta tana da larurin ta shine dan malai ya bayyana maka larurin sallar azhar shine daga lokacin da rana ta yi masara nan ko sama ta yi masaran nan daga lokacin nan zuwa lokacin da za ta fada duka wannan lokaci ne wanda yake da larura yake cewa waqtul isha'i min zalik lokacin isha'i yana farawa ne daga bacewar wannan jan wanda yake yamma wanda yake bin rana yake ila nisfil layli zuwa karshen zuwa tsakiyar dare yake cewa wannan shine lokacin ta wanda yake muhtari. Kuma wannan an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha, ina tantabatar anan mun karanta shi, hadisin Aisha wanda yake bayyana mana ko take bayyana mana da hadisin Aisha da kuma hadisin Umar. Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jinkirta sallar isha'i har zuwa lokacin da dare ya raba uku, kenan kashi na farko karshen kashi na farko a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hutawa yayin sallah. Wannan shi ne lokaci wanda yake mutare da kai hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i har sai da yake yara da mata suna barci a cikin masallaci. Yake cewa lokacin nan ya shiga gida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rafada nisa'u wasubiyan, mata da yara sun yi barci a cikin masallaci, da haka manzo Allah ka huto ka yi musu sallah. Yake cewa dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yana dago yana dagar ruwa yayi wanka, ruwa yana zuba daga gashinshi. Yake cewa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah. Akwai hadisi Abdullah ibn Umar ibn al-As yarda Allah shi tabbata a garin hadisi ne marfu'i, shi ma yake bayyana mana yake cewa yana bayyana yana bayani ne hadisi ne marfu'i yake cewa wa waqtul isha'i ila nisf al-layl, lokacin sallar isha'i zuwa tsakiyar dare. Ma ya kasance mutum ya raba ko ya kasance ɗaya ukun dare tunda an samu nasi wanda yake tabbatar da haka, ko kuma ya kasance a tsakiyar dare, wannan shi ne waqti ko lokaci wanda yake muhtari. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa yake cewa wannan shi ne lokacin ta in ba dan kai takurawa al'ummar shi ba, yace da ya tabbatar da sallar isha'i a wannan lokacin. Sai malai yake cewa sun mayabka waqtul darura, kinan daga an ce maka tsakiyar dare ka kai, tsakiyar dare ka dauke shi sha biyu dare, inda lissanin da za ka yi daga lokacin da rana ta fada zuwa lokacin da alfijir zai keto, wannan shi ne lokacin dare. Kinan za ka yi lissanin awa goma yake ba ka, kinan za ka rawa ta gida biyu, wannan shi ne tsakiyar dare. Yake cewa to daga lokacin da aka ce maka tsakiyar dare ta kai zuwa lokacin da alfijir zai keto, wannan shine waqti lokaci wanda yake larura na sallar asuba na sallar isha, shine wayabqa thumma yabqa waqtu darura, sannan bayan tsakiyar dare lokaci na larura na sallar isha zai shiga ila tulu'il fajr sani, zuwa lokacin da alfijir na biyu yake ketawa. Wannan shi yake nuna mana alfijir da kai alfijir na farko da kai alfijir na biyu, shine malaman fiqh suke bayyana suke cewa alfijir na gaskiya da alfijir na ƙarya. Na ƙarya shine alfijir na farko, kuma kana iya bambance shi akan alfijir na biyu. Shine da kai malamai suke bayani suke cewa idan ka dauki alfijir na ƙarya na farko wanda yake hutawa zaka same shi a meke yake tsakankanin gabas da yamma, gabas da yamma zaka same shi ya meke tsakankanin gabas da yamma. Yake cewa kuma zaka same shi ba a sama ba yake ba, a tsakiya zaka same shi, kenan saman shi zaka taranta to shi kuma alfijir na gaskiya zaka same shi ya yi gaba ya yi arewa da kusa, kenan shi wancan haka yake, shi kuma wannan haka yake, zaka same shi kuma saman shi babu duhu haske ne, kuma shi wannan alfijir na gariya na farko zaka same shi dan haske idan ya dan lokaci kadan minti 45 zuwa awa daya ya bace, shi kuma na gaskiyar zai zamana har zuwa lokacin zai yi ta bibiya haske, zai yi ta bibiya haske har zuwa lokacin da gari zai wani. Ce wannan su ne bambanci, shi ne bambanci wanda zaka iya bambance alfijir na ƙarya da alfijir na gaskiya. Shi wannan alfijir na farko shi ne wanda ake yi mai kiran sallah, idan an yi kiran sallah babu as-salatu mutum zai ci zai sha idan ya kasance za ya azumi, kenan shi kuma na biyu shi ne wanda ake kiran sallah wanda ake mai as-salatu kuma ba a ci ba a sha za a kame baki idan ya kasance mutum yana azumi. Yake cewa kenan lokaci wanda yake muhtari ko laruri na sallar isha'i daga tsakiyar dare zuwa lokacin ketawa alfijir na biyu. Yake cewa waqtul fajr min zalik, ita kuma lokacin sallar asbahi yana harawa ne daga ketawa alfijir na biyu ila tulu'ish shamsi zuwa lokacin da rana za ta huta. Wa man kabbara lis-salati qabla khuruji waqtiha, duk wanda ya kabbara yace Allahu akbar kamun lokacin sallar ya fita faqad adrakaha, tabbas ya sa shi wannan sallar, ya samu sallah a lokacin ta. Misalin ya zo rana tana shirin hutawa, shi kuma yayin kabbar sallah ta sallar asubahi da ya kabbara kurmi sai ya ga rana ta huto, to wannan mutumin ya samu sallah a cikin lokacin ta. Wannan ita ce fada mafi rinjaye, kuma da kwai dalili akan haka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana hadisin Aisha yadda Allah shi tabbata a gareta, hadisi ne wanda Imam Muslim ya wutar da shi, yake cewa man adraka min al-asr sajadatan qabla an taghrib ash-shamsi aw min as-subh qabla an tatla faqad adraka, duk wanda ya riski sujada guda daya kamun rana ta kamun rana ta fada, yake cewa tabbas ya riski sallar la'asar, kenan ya sallaci sallar la'asar a cikin lokacin ta. Haka wanda ya riski ko wanda ya sujada daya kamun rana ta hudo, to tabbas ya samu sallar asbahi a lokacin ta. Akwai ziyada a cikin hadisin, yake cewa tunda idan aka ce sujada, samun sujada ba samun raka'a bane ba, ba samun sallah bane ba, wajibi ne sai ka samu ruku'i zaka samu wannan raka'a. Shine daga akwai ziyada kalkashin hadisin wanda Imam Muslim ya kawo, yake cewa man adraka raka'atan aw ruku'an, wanda ya riski ruku'i to tabbas wannan mutumin ya samu sallah. Shine afwan idan ziyada da ya kawo yake cewa sajadatu illa ma hiya ar-ruku, yake cewa sujada ita ce ruku'i. Da akwai wa'ansu wannan kenan su ne lokutan sallah wanda malam ya bayyana mana, yake cewa salatu fi awwal waqti afdal, sallah a harkon lokaci ita tahi fadala, ita tahi alkhair, kuma yanda ubangiji yake bayyana mana fastabiqul khairat, ku yi rigaye wurin aikata ayyuka na alkhair. Kuma an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa aiki ne yayi, yake cewa as-salatu ala wa salatu fi waqtiha, yin sallah a cikin lokacin ta, yake cewa dukkan salloli ka sallace su a farkon lokacin su shine yayi fadala, illa fil isha'i al-akhira, sai dai sallar isha'i ta tashi, yake cewa wannan ita salladar ta a farkon lokaci shine mafi a ƙarshen lokaci shine mafi alkhairi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wannan hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisin Abu Huraira, yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi so ya jinkirta sallar isha'i zuwa ɗaya cikin ukun dare ko kuma tsakiyar dare. Yake cewa baya da haka fi shiddatil harri fi zuhuri, lokacin da rana ko tsananin zafi ya kai zafi, a lokacin nan ana so ita ma sallah azhar a jinkirta ta, misalin kana yin ta 12:40 ka jinkirta ta zuwa ko ƙarfe 1:30 zuwa ƙarfe 2 inda rana za ta yi sanyi. Wannan da kwai hadisi wanda hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza shtadda al-harru fa abridu as-salata, idan zafi ya kai zafi yake cewa to ku sanyaya sallar ku, kenan ku jinkirta ta, kada ku yi ta daga rana ta yi zawali, ku bari rana ta yi sanyi sannan ku yi ta, fa inna shiddata al-harri min fihi jahannam. Ina fata an fahimci lokutan sallah. Malai yake cewa ash-shartu as-salis, sharadi na uku sitrul awra, shine sitirce al-awra bima la yasifu al-bishra, na daga abinda baya bayyana ba gangar jikin ko kirin jikin ka ba, a gani kamar misalin da muka bada ba ka sanya ba abinda daga nesa idan an kalle ka ba ana iya ganin tsirejin ka ba, ko kuma ka sanya abinda zai dame maka jiki daga nesa daga an gani ana ganin surar ka ba, shine kada mutum ya sanya wannan lokacin da za ya yi sallah, wajibi ne ya sitirce al'auran shi. Ke sanya ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid, ya ku bani adam, ya ku musulmai, lokacin da za ku zo sallah to ku dauka ba kai kawa, kada ya kasance ka kasance jagal-jagal yanda idan wani mai gidanka zai ce ka zo wurin shi to baka yi kokarin zuwa wurin shi ba.
idan wajibi ne mu sitirce al'auranmu kamar yanda abinda Nafi da shi da Abdullahi bin Umar mai gida ne na Nafi ya bayar shi tautan wa'ansu izari wa'ansu tuha wanda guda biyu ne izari da rida'i randan Abdullahi bin Umar sai ya shigo sai ya tarar da Nafi yana sallah da izarin shi shi kadai sai ya ce me ba guda biyu na baka ba yace kwarai kwa ina dai yace gashi nan ya cewa da zan aike ka wurin wani shin zaka sanya izarin ka kadai ka tafi wurin shi yace a'a yake cewa to ai ubangiji shi yi cancanta lokacin da zaka zo gun shi ka dauka wa iyakawa ka sanya kayan ka masu kyau ka zo gun ubangijinka kamar yanda ubangiji yake bayyana khuzuzi latakum inda kulli masjidin sai yake cewa wa auratul rajuli wal ama al'auran namiji da mace yake cewa ma baina surrati wal rukba tsakankanin cibiya zuwa guiwa shi namiji idan muka koma hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lokacin da yayi sallah a cikin tuha guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce me in kana wasi'an faltahif bihi idan ya kasance izarin naka me yalwa ne ko babba ne to kai lifafi da shi kenan ka dora shi akan ka hadaka wa in kana dayyikan fatazir bihi idan ya kasance kuma dan karami ne yace to kai izari da shi kenan ka karmi daga cibiyarka zawwa biyuwanka nan malamai sun yi sabani akan shin al'auran namiji daga cibiya zata kasance ko kuma daga cibiya zuwa biyuwa ko kuma a'a kurmi ya liki gaban shi kadai ya gudata su da shi masala ce wanda malamai suka yi sabani suka ce idan ka lika da kai hadisi ingantattu hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisin Abubakar wanda suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kware cinye shi kuma suna kallo a cikin gidan shi Abubakar ya gani Umar ya gani lokacin da Usman yace zai shigo ya nemi izini ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya lige cinye shi yace idan me yasa ya ba ma ji kunyar da wanda mala'iku suke jin kunyar shi ba shi sanya malamai suka ce a'a al'auran namiji ba daga cibiya ba zuwa biyo ba take farawa ba kurum gaban mutum idan ya lige ya wadatar suka kawo dalili akan haka wasu ko daga cikin malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya shaddada ya ga wani ya kware cinye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya watsawata ne yace me ya rike cinye shi saboda al'aura ce nan malamai suka ce babu tinkaro akan wannan hadisi abinda za a yi shi shine idan ya kasance da kai al'aura wadda take mughallaza da kai al'aura wadda take ghairu mughallaza al'aura wanda take wajibi ne kai kokari iyakacin kokarinka ka sitirce ta shine gabanka da bayanka wanda wannan ita ce mughallaza ghairu mughallaza shine daga cibiyarka zuwa guyuwanka ce wannan kuma kana iya kware cinyarka idan ya kasance ɗan uwanka ne masoyanka ne a cikin gidanka ko a wani wuri wanda dukkan ku tare kuke yace shine babu wani laifi a tare da kai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi amma dai idan ya kasance da kai wani bare to bai kamata baka kware cinyarka ba a gaban shi ba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaddada ga wannan mutumin wanda ya kware cinye shi a gaban jama'a shine nan yake bayyana mana al'aurar namiji ma baina surrati wa rukba kenan inda ba inda babu taglizi tsankanin cibiyan mutum da guyuwar shi yake cewa kuma wa auratul mar'a ma baina surrati wa rukba kuma al'aurar baiwa ita ma tsakankanin cibiya da wannan inta da guyuwarta sai dai shi ma nan malamai sun yi tsokaci suka ce a'a kuma da yawa dukkan mazahib sun tayi a'a al'auran mace al'aurar baiwa za ta sitirce ne kamar yadda iya take sitirce kanta saboda suka ce idan aka dauka muna da ka'ida bangaren malaman fiqh dar'ul mafasid aula min jalbi al-masalih iji duk wata cuta yayi a kawo wani gyara ga abinda aka ce idan ta fito gaban ta a waje kahuwanta a waje tana iya haddasa fitina duk da kasancewar ta baiwa ce kina abin da yayi ita ma ta lullube jikinta kamar yanda diya take lullube jikinta kuma didda da kai hadisi wanda suka zo didda hadisan wa an su daga cikin su an raunana su wasu kuma an inganta su kamar yadda hadisin da yake mana bayani murru abnaakum bis salati li sabin wadribu alaiha li ashar sinina wa iza zawwaja ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surati wa fawqa rukba. Yake cewa ko umarci iyanku su yi sallah idan sun kai shekara 7, ku bige su akan sallah idan sun kai shekara 10. Yake cewa idan ɗaya daga cikinku ya aurar da bawan shi wata baiwar shi, yake cewa to kada ya kalli abin da yake tsakankanin cibiyarta zuwa guyoyinta. Wannan shi sanya malam ya kawo yake bayani, yake cewa al'aurar baiwa shi ma abu ne wanda yake daga cibiya zuwa wannan zuwa gwiwa irinta na mishi. Amma dai faɗa mafi rinjaye al'aurar baiwa za ta lullube jikinta daga sama har ƙasa. Yake cewa wal hurratu kulluha aura, Allah ya ce ita kuma iya dukkanta al'aura ce, illa wajhiha wa kaffaiha, sai dai tahin hannunta da fuskarta. Wannan shi ne abin da ya huta daga al'auranta, kuma lokacin da za ta yi sallah dukkanta al'aura ce in ba tahin hannunta ba da wannan inta. Shi sanya malamai suka tahi hatta da masu shaddadawa lokacin da mace za ta yi sallah da lokacin da mace za ta yi tawafi ko za ta yi aikin hajji ko umara, ba a wajabta mata ba sai ta liƙe wannan inta. Malaman Saudiya ne wa khasatan bin Baz Usaymin shi ya yi wannan fatawa akan wajibi ne mata su ringa liƙe fuskokinsu. Shi kuma Ubangiji ma wal yadribna bi khumrihinna ala jubihinna, babu inda nassi ya zo akan mace ta liƙe fuskarta. Shi sanya Imamu Albani ya buga wani ya yi wani littafi bayan ya yi jilbabul mar'a, wannan tuhahi na mace, ya yi littafi guda biyu ya buga irinsu, sannan ya sake zauwa ya yi littafi akan raddi ne. Yake cewa littafin babu shi a kasuwa Saudiya, ta hana a sayar da littafin saboda raddi ne yake yi wa malaman Saudiya akan wajabtawa mata da suka yi akan tilasta sai sun liƙe fuskokinsu sai sun sanya niqab. Shi kuma ainihin mas'alar abu ne wanda yana da kyau saboda fitina idan za ta huta ta ringa liƙe fuskarta, amma dai babu wajibci akan haka. Unwanin littafin shi ne Imamul Albani ya sa mai tiki kamar ƙure waɗanda suka ta yi akan lalle wajibi ne yin sallah, wajibi ne mace heta lullube fuskarta lokacin da za ta fito. Ya kawo dalilai kuma a raddin da ya yi gaskiya Imamul Albani shi yake da gaskiya akan mas'alar, amma dai yana da kyau mustahabbi ne ko idan ana tsoron fitina a umurta a ringa liƙe fuska ba tare da wannan, amma dai babu wajibci akan haka. Shi ne nan mala ya kawo dalili akan al'auran mace dukkanta al'aura ce in ba fuskarta ba da tahin hannunta ba. To wani batan bata kalkal da muke yi al'adarmu sai kaga mace ta sanya niqabi, amma dai kafarta a buɗe tana ta garan ba akan titi. Wannan shi ne babban aibu, ga inda aka ce a sitirce kin kai inda ba umurce ki waki sitirce ba. Aula mace ta yi kokari duk inda zai bayyana mahasin inda ta yi kokari ko duk inda yake al'aurarta ta yi kokari ta liƙe shi. Ba banza ba Ubangiji ya umarta ba ƙawahuwan nan a ringa liƙe su ba saboda su ma da kwai sirrinsu. Sun ya kadda a ta yi a ringa abin da ba a wajabta ba a bar abin da aka wajabta a yi shi. Yake cewa wa ummul walad, uwadda ita ce sadaka wadda baiwa ce ta mai gida, ya kwanta ko ya tara tare da ita suka samu ɗa. Wannan ɗan matsayin shi ɗa, shi ba bawa ba ne ba, amma dai ma'ahiyar shi za ta zamana a matsayin baiwa ta ma'ahiyin shi, ta baban yaron kenan, ta mai gidan shi har zuwa lokacin da Allah zai mai cikawa. Idan radda ya mutu yanzu zan aka ce mai gidan ya mutu, to ita daga lokacin nan an riga an rubuta mata ta koma biya. Wannan ita ce ummul walad, ina fata an fahimta. Kenan ita baiwa ce wadda mai gida zai sayo idan ya so ya tara da ita, idan Allah ya kaddara musu saduwa, idan Allah ya kaddara musu samun ɗa, wannan ɗan sunan shi ɗa ba wai ba bawa ba ne ba, ba a danganta shi da wannan matar, za a danganta shi da baban shi a matsayin shi na ɗa. Idan kuma Allah ya yi wa wannan baban nashi rasuwa, to wannan matar ta koma ita kuma ɗa, bai halatta kuma wannan mai gidan ya ɗauke ta ya kai ta kasuwa ya saida ta ko ya canza ta. Yanzu ta koma mai ƙarƙarar bayyan da ya iya yana tare da ita, idan Allah ya mai cikawa ta koma iya. Yake cewa wal mu'tiq,
wal mu'tiqu ba'daha, wadda bai wadda aka intar da shashanta, shashanta kuma a matsayin diya take, a matsayin baiwa take. Yake cewa kal'aba, wurin al'aura, dukkan su ɗaya ce kamar baiwa suke. Idan suka tashi yin sallah za su sitarce gaban su, za su sitarce cibiyar su zuwa gwiwar su. Yake cewa man sallah fi saubin maksubin, duk wanda yayi sallah a wani tufahi, wanda ya tufahi ne wanda aka sata ko aka yi kwace da shi, audarul maksubatin, ko kuma wani gida wanda aka yi kwace, gidan kwace ko gidan sata ko gidan zalunci, lam tasihhu salatuhu, wannan sallar shi bata yi ba. Wannan a mazhabin Hanabila, jamhurin malamai sun ta yi, in a ina mutum ya yi sallah, sallar shi ta yi, saboda sallah wani abu ce daban, kuma wannan gida wanda aka yi kwace daban, ko tuwahin da aka kwata shi ma daban, hukuncinsa daban. Ainihin shi dama idan muka ɗauka abu ne wanda yake ainihin kwace haramun ne, abin da ka kwata sunan shi haramun. Dan haka wannan hukuncin shi daban, kuma ita ma sallah hukuncin ta daban. Shi sun ya suke cewa kowanne mufakkakun, wannan daban yake, wannan daban yake. Da mutum zai yi sallah a wannan tuwahi, sallar shi ta yi, sai dai yana da laifin ya yi sallah a tuwahi wanda suke na haram. Yake cewa wa lubsu zahabi wal hariri mubahul lin nisa'i, sanya alhariri ko kuma zinariya halaka ne ga matan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dunar rijali, kuma bayan maza, illa inda alhaja, sai dai idan bukata ta samu. Kamar abin da ya gwakana da Sa'abu Musa al-Abdai daga cikin Abdullahi bin Abdullahi bin Amr ne, in ban manta ba, da Abu Musa al-Ash'ari, lokacin nan kwalkwata ta sabbama musu wata kazuwa, sai irin yanayi yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka rayu a cikin shi. Wannan kazuwai he kai kullum idan suka sa kaya suna ta soshe-soshe, he manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta musu akan su sanya alhariri, suna da halin sa ya ko suna da shi, suka sanya alhariri saboda yana da taushi, zai kasance ya saje da jikin su ba sai sun raba suna sosawa ba. Shine man malai ya kawo, yake cewa illa inda alhajja, sai dai idan ya kasance da kai buƙatar yin haka, ko buƙatar sanya alhariri ko kuma zinariya, saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zahabi wal hariri, akan zinariya da alhariri, hazani haramun, lalle sanya wannan abubuwan guda biyu haramun ne, ala zukuri ummati, akan mazan al'ummata, hillul linisa'ihim, halak ne ga matan al'ummata. Sai malam ya ci gaba da cewa wa man salla minar rijali fi saubin wahidin ba'dahu ala atiqihi ajza'ahu zalika, duk wanda yayi salla a cikin duha guda daya, izari ne guda daya gare shi, izarin mai hadi ne, sai ya darma shi bayan bangaren, sai ya dora shi akan kafadar shi, yake cewa ajza'ahu zalika, wannan tuha daya ta wada tasmi, sallar shi karbabba ce. Kuma wannan dalili aka haka wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi shay minhu shay'un, kada dayan ku yi sallah da tuhahi guda daya babu komai a saman kafadar shi. Shi sai ya da yawa daga cikin malamai suke cewa madama kana da tuha bai kamata baka sanya jibril baka yi sallah ba, saboda kan kafadar ka kamar babu komai ne, kai kokari ka dauki kaya ka sanya in dai da kai yalwa haka, in kuma babu yalwa wannan Allah ya dauke maka haka. Shi ma nan malam zai kawo, yake cewa fa illam yajid ma yastru bihi auratahu, shine ko fa illam yajid ma fa illam yajid illa ma yastru bihi auratahu satarha, idan mutum bai da tufar da zai lullube, zai dora ta akan kafadar shi, kenan yayi riga da wando, yake cewa sai abinda zai sitarce mai al'aurar shi, kenan yayi izaran shi kadai daga jibiyar shi zuwa gwiwar shi, yake cewa ya wadata sami satarha, sai ya sitarci al'aurashi ya wadata su. Yake cewa fa illam yakfi, idan wannan izarin nashi bai wadata su da shi ya sitarce daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi, yace sataral farjaini, sai ya sitarce gaban shi da bayan shi, kenan gaban shi da bayan shi kadai zai darme, zai sitarce in sallar shi. Yake cewa fa illam yakfihi ma, idan kuma tuhar da ko izaren da ko tsumman da yake tare da shi baya wadata su da shi ba, ya sitarce gaban shi da bayan shi ba, kinan baya iya nada shi daga gaba bai kewayo da shi ba, yake cewa satara ahaduhuma, sai ya sitarce ɗaya daga cikin su, kinan ya sitarce gaban shi, sai ya dan darma shi a gaban shi yanda zai sitarce gaban shi kadai.
shi kuma ubangiji shi sai ya ubangiji yake bayyana fattaqullaha masalatu ku yi tsoron Allah daidai gurgurdu abinda za yi ayi shi yace fa in udiba idan aka rasa sitira baya da abinda zai sitirce mi al'aurashi bi kulli halin ta kowane hali ya buga ba wani abinda zai sitirce mi al'aura yace salla jalisan sai yi salla azamne yumi bil ruku'i was sujudi sai ya ringa nuni da ruku'i da sujada wa in salla qa'iman jaza idan kuma yace kurum zai yi sallar shi a tsaye ta wadata su an fahimci mas'alar idan ya nemi tuhahi tuhadda za ta sitirce mutum namiji ko mutum lokacin da zai yi sallah shine ya samu abinda zai dora akan kafadar shi in ma ya kasance izari ne guda ya darma a gaban shi yanda daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi kuma ya ja ɗayan gezan ya dora akan kafadar shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar yanda malam ya bayyana mana in ya kasance mai fadi ne mutum ya dora akan kafadar shi in kuma ya kasance mara fadi ne kenan sai ya yi kokari ya darme gaban shi ya darme wannan al'aurar shi daga cibiya zuwa gwiwa idan bai samu ba hakan ba yace to yayi kokari ya sitirce gaban shi da bayan shi idan bai samu ba abinda zai sitirce mai gaban shi da bayan shi ba yace to yayi kokari ya samu abinda zai sitirce mai ɗaya daga cikin gaban nashi ko gaban ko kuma bayan yace idan bai samu kowanne daga cikin su a cikin kowanne hali idan muka dauka a wannan zamanin zai yi wahala a ce mutum ya rasa abinda zai sitirce gaban shi amma dai halin yana iya kamawa idan ya kama yake cewa to yayi kokari yayi sallar shi azamne kaga idan ya zamna zai sitirce bayan shi ka zamna ka bayan ka ya gina a ƙasa kinan ba wani abu wanda zai ganshi haka idan zai ittika'i ya hada guyoyin shi yana iya wa sitirce har gaban shi kinan yi sallar shi a haka a tsirara amma dai azamne yake cewa idan yayi hakan to sallar shi ta wadata ta yi yake cewa idan kuma yayi sallar shi a tsaye idan sawa'u ne kasance ko cikin dare ne ba mai ganin shi ko a cikin wani daki ne wanda ba wani wanda zai iya itla'i a cikin wannan daki yace yayi sallar shi a tsaye shi ma ta wadatas wannan kenan yace wa mallam yajid illa soban najisa wanda kuma gashi nan ga tuhar a tare da shi amma dai wannan tuhar najisa gare ta au makanan najisa ko kuma wurin da yake tsaye wuri ne wanda yake mai najisa Allah kiyaye a ce an kai shi sulluru a nan yake hutsari a nan ake bayan gari kuma a nan wurin lokacin sallah ya kama shi ba hira a huddo shi yayi yake cewa a wannan halin sallah fihi ma zai yi sallah a wannan tuho wanda take mai najisa ko kuma yayi sallah a wannan wurin wanda yake mai najisa yake cewa wala i'adatu alaihi kuma babu wata rabuwa wanda zai sallar shi tayi wallahu ta'ala a'lam wannan shine karatunmu na yau insha Allah abinda muka karanta ne dai Allah ya bamu daren shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakannin da malama Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana da abinda muka sa gaba muna fatan Allah ya cin mana shi Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi albarka yan uwa da amana arziki da suke bara a da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah ya kawo mana sauki irin rayuwa da take tsada da irin yanayi wanda ake cikin shi Allah kara kiyaye mu ya kiyaye zuriyarmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu